my dream to be in the hood. Throw some shit on the block. Turn my back with a tradition. Get real, real tough. Say for a case, for a case, for a fall, for fate. Move up, big up my case. Take it away. One step, two step. Produce the new rap. No one's with you. Get out, Beijing, not two steps.
Da da da. da 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 da